To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Gwajin DNA yana ɗaya daga cikin hanyoyi da masana kimiyya ke amfani da shi wajen binciken manyan laifuka ko gano ciwo da ake iya gado ko gano waɗanda ake takaddama game da asalinsu.
Kai tsaye ana iya fahimtar cewa wane ne mahaifi ko mahaifiyar mutum idan aka gwada DNA ɗin shi da wanda ake tunani cewa shi ne mahaifin shi ko mahaifiyarsa.
A wasu kasashen Turai da Amurka, ‘yan gudun hijira da suka samu izinin zama suna da damar kawo iyalansu da suka baro a kasashensu na asali. Amma sau da yawa ana buƙatar gwajin DNA kafin a amince da wannan haɗuwar. Wannan tsari na bincike a baya-bayan nan ya tayar da ƙura a sakamakon yanda yake bankaɗo wasu sirrika da ba a taɓa tsammani ba.
Was a terrible experience for me to find out.
Na kaɗu matuƙa da na gano cewa yaro ɗaya kaɗai ne na wani jini daga cikin yaron uku da na ɗauka na haifa.
A gaba kaɗan za a ji cikakken bayani kan mahimmancin gwajin na DNA da kuma yadda addinin Musulunci ke kallon wannan al'amarin a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. To bari mu yaye labulan shirin da so mu jin menene ma ainihin DNA da abubuwan da ake iya ganowa da binciken. Da farko ga Dr. Yahya Abubakar Yabo, ƙwararre a fannin binciken ƙwayar halittar ɗan adam a asibitin koyarwa na Erlangen da ke jihar Bavaria a tarayyar Jamus.
To DNA dai wani kundi ne da ke ɗauke da bayanan halittar kowane abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya halitta. Shi wannan kundin yana ƙunshe ne a cikin ƙwayar halitta mafi ƙanƙanci a cikin jikin mutum ko dabba ko kuma a cikin tsirrai, wato cells kenan a Turanci. A yanzu fasahar zamani ta ba da damar da cikin 'yan awowi kaɗan za a iya ciro shi wannan DNA, a ƙididdige shi kuma a fahimci saƙon da yake ɗauke da shi. Daga cikin saƙonnin da shi wannan kundin yake ɗauke da su sun haɗa da bayanai na yadda za a sarrafa ko kuma a ƙera abubuwan da suke gina jikin mutum, misali ko kuma yadda shi jikin zai kasance, kamar irin launin fatar mutum ko irin gashin shi ko kuma kalar idanun mutum da dai sauransu. A cikin wannan DNA za a iya fahimtar yanayin lafiyar mutum ko kuma cututtukan da zai iya ɗauka nan gaba. Babban abin da ya fi shahara game da al'amarin shi wannan DNA ɗin shi ne yadda ake amfani da shi domin gane asalin mutum. A ƙasashe irin Amurka, mutane suna yawan amfani da shi domin su gane asalinsu, musamman baƙaƙen fata daga cikinsu wanda aka ɗauko kakanninsu shekara da shekaru daga ƙasashe daban-daban Afirka. Yanzu sun girma a Amurka, ba su san asalinsu ba, su kai tsaye idan aka yi amfani da DNA ɗinsu za a iya gano cewa waɗanne mutane na wani yankin Afirka ke da irin wannan DNA.
To gwaji ne da ke da matuƙar amfani wajen tabbatar da dangantaka tsakanin mutane. A nan Turai, gwajin na da tasiri a lokacin da baƙi 'yan gudun hijira da suka samu izinin zama ke son ganin sun kawo iyalansu Turan.
Sunana Dr. Sahal Muhammad Rabiu, ma'aikacin Ekleni da ke zaune a birnin Paris. Na samu gogewa da ilimi akan ƙwayoyin halitta na mutane na dabbobi na tsirrai da kuma ƙwayoyin halittan microorganisms kenan wanda ba a iya ganin su. Cikin wannan tsari na ilimi muka samu wani fanni wanda muke kiran shi paternity testing. shi wannan wani gwaji ne da ake yi tsakanin ma'aurata idan sun samu karuwa na da wanda ake kokari a fahimci wannan dan da aka samu lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko kuwa akwai dai wani dan matsala wato akan dauki yawu ko abinda muke ce mai miyau koko a dauki wani dan fata dake cikin bakin mutum wannan a cikin wannan abun gwajin muna kyautata zotan akwai abin da zamu iya ciro a jiki wanda muke kiran shi kwayoyin halitta shine DNA a ƙarshe kenan so a hakan muna amfani da wani technology da muke kiran shi PCR PCR shi a turanci ana kiran shi polymerase chain reaction akwai kuma na kusa da shi wanda muke kiran sa restriction fragment length polymorphism wannan technology din ana amfani da su ne domin a kwatanta shi kwayan halitta dake jikin yaron nan da kuma kwayan halitta da ke jikin mahaifin ko dai akwai wani alaka mai karfi da ya nuna lallai wannan mahaifin shi ya haife sa ko ba shi ya haife sa ba idan muka samu 0% yana nuna cewa wannan uba ba shi ya haifi wannan dan ba
madalla to wannan binciken duk da muhimmancin sa ga kasashen yamma dake kokarin shawo kan matsalar kwarara baki cikin kasashen su gwajin ya kasance wani abin tashin hankali ga wasu baki da shirin ya tattauna da su amma ba su yarda an nadi muryoyin su ba sai dai wannan mutumin da ya nemi a saka sunan sa ya ce binciken DNA ya taka rawa a bankado wani sirri da yace ya sauya masa akalin rayuwarsa baki daya
it was a terrible experience for me to find out that only one of my three children is biologically mine all my efforts in risking my
na kadu matuka da na gano cewa yaro ɗaya kadai ne na wani jini daga cikin yaron uku da na dauka na haifa na jima ina tunanin mafarki nake yi na jefa rayuwata cikin hadari a zuwa turai da zummar samar mana rayuwa mai inganci amma wannan binciken ya kasara min rayuwa
after the DNA result
to wadanda wannan tsarin ke shafa akasarin su sun fito ne daga kasashen Afrika inda ake da dimbin mabiya addinin musulunci akwai wadanda a cikin su ke da ja da wannan dokar da kuma neman a daina tilasta musu yin gwajin dan haka ne na nemi ji daga bakin Sheikh Imam Janaidu malamin addinin musulunci a kanan Najeriya yanda addinin musulunci ke kallon wannan al'amarin
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dangane da DNA abinda malamai suka bada fatawa na halaccin sa ko haramcin sa to akwai bangaren da malamai suka halatta za a iya yin bincike akwai kuma bangaren da malamai suka ce bai halatta a yi bincike a wannan bangaren ba bangaren da malamai suka ce ya halatta a yi bincike shine abinda aka samu rudani akai dangane da gani wato da a tsakanin yaya guda biyu tsakanin iyaye guda biyu da suke jayayya kamar misali iyaye mata biyu sun aihu sai aka rikice wannan tace wannan nata ne wannan tace wannan nata ne to a iya bincike dan a gane nasaban kowane daya daga cikin su domin a raba gardama sannan a iya bincike dangane da abin da ake da gardama akai dangane da da misali idan an haife shi sai wani dake rudani ya shigo ana ce dan zina ne ko ko dan da ne na aure to wannan ma malamai sun ce a iya yin wannan domin a gano da na shimfidi ne ma'ana akan dangana da ne ga uba idan an yi aure ne aka haife dan sannan kuma kamar mutumin da an san nasabansa an san mahaifinsa ba da a zo kuma ana sake yin bincike ba sabila da shi wannan binciken zai dada bayuwa zuwa ga kawo wani rudani ko wani rikici indai an san wane dan wane ne to ba da a zo kuma a kama wani sabon bincike ba sabila da zai iya haifar da wani abu daban na fitina
to kasashe dai dake amfani da gwajin na DNA na yin hakan ne domin hana zamba da kuma tabbatar da cewa wadanda ke neman sake haduwa da iyalansu suna da alaka ta jini da gaske. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramata Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.